أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري.
وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجهت أبتك الله سبحانه وتعالى جيساك حتامو أكراتمو نا التفسير في علوم القرآن للتالي وانديكي مغانا أكان علمي دا يكي دا علاقة دا القرآن مجرمة عند يو إن شاء الله تعالى زامتاشي أكان درسينا أكفو ونهدني درسينا نعم طب a darasin da ya gabata mun tsaya akan mabhasi na biyar aka ci zamu tashi ko kaifa kane talaqqa annabi sallallahu alaihi wasallam alquran ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karbar alqurani ya ake safkan mishi da shi ya ake mishi wahayin shi ha tunda bayani ya gabata akan cewa shi alqur'ani mai girma magana ce ta Allah madaukakin sarki. To magana ta Allah madaukakin sarki, to wasu hanyoyi ne aka bi aka safko su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan yana da kyau mu san wannan, mu san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koya mishi alqur'ani, shi kuma ya koya ma al'umma alqur'ani, ita kuma al'umma haka nan jil ba'da jil wani yana koya ma wani har zuwa gare mu, kuma mu ma haka zai ringa tafiya har zuwa ila kiyamar sa'a. To yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya amshi ko koyi ringa karɓo wannan wahayi, su ne hanyoyi kamar haka, su ne malam kenan zai ka mana. Malam yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihi, amincin Allah da salatin su tabbata a gare shi, ya talaqa an Jibril alaihi salam, yana amsar wannan alqur'ani mai girma daga Jibril alaihi salam, ala halataini, akan tsari guda biyu, kamar hali guda biyu kenan, wata ran da irin wannan halin, wata ran kuma da wani hali daban. Malik ya ce wa alhalatul ula, a hali na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amsa alqur'ani, yace an yansalikha annabi sallallahu alaihi wasallam min halatihi albashariyya aladiyya, shine halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake huta daga halin shi na dan adam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana hudda shi daga hayyacin shi na dan adam ya koma wani, ya shiga wani hayyaci daban wanda Allah yake son shi a haka nan, domin ya karɓi alqur'ani mai girma. To wannan hali kamar hali ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance duk abin da yake faruwa ma a kusa da shi bai ma sani, kawai abin da yake himmantuwa da shi, abin da yake saukowa gare shi, abin da ake saukowa gare shi shine a gaban shi, tunda suna munajati ne tsakanin shi da Jibril alaihi salam. Yace min halatihi albashariyya aladiyya ila halatin ukhra bima yahsulu lahu alisti'dad litalaqi alwahy, yana shiga wani hali daban domin mi? Domin a shirya shi wajen karɓar shi wannan wahayi. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ana preparing shi ne domin ya karbi wahayin da yake saukowa zuwa gare shi daga Allah madaukakin sarki, duba da shi wahayin da yake sauka ba abu ne na wasa ba, ba abu ne ba mai sauki, ba abu ne mai daɗi ba, wahala ke da kai. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana jin wahala a lokacin da za a sauko mai wahayi ta wannan hanya, yana jin wahala sosai. Shi ne ke cewa min Jibril alaihi salatu wassalam wa huwa ala halatihi almalakiyya, kenan Jibril ne ke kawo wahayin, yana saman kan halittar shi ta mala'ika. Kenan mala'ika Jibril yana zuwa da wahayi a wannan hala, yana siffar shi ta mala'ika. To ganin mala'ika ido da ido kaɗai tashi hankali, saboda mala'ika idan zai bayyana ka gan shi ido da ido, to yana da wahala rai ta iya amsai wannan ganin ta haƙura bata hallaka ba. Rai ba ta iya kallon mala'ika Jibril, Allah madaukakin sarki bai halicci ɗan adam ba da zuciya da idan da zai iya ganin mala'ika gani da gani, hallo kuma ya zamana lafiya. To wannan halin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi daban ne daga cikin daban, zababbe ne daga cikin zababbu, shi ne wanda ya yi kowa a wajen Allah madaukakin sarki, kuma shi ne annabi na ƙarshe wanda kuma aka aiko ma al'umma da ta yi kowace al'umma, kuma aka aiko ma alqur'ani littafin da ya yi kowane littafi. To a wannan lokaci da zai amshi wannan saƙo, to dole kasance shi ɗin an shirya shi shiri na musamman. To wannan shirin shi shiri ne wanda ya bambanta da dukkan wani ɗan adam, kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bangare na halittar shi ba irin ɗan adam bane ba, shi ne bangare na halittar shi lokacin da zai karbi shi wannan wahayi. Idan ban mance wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana karami, lokacin da Halimatu Sa'diyya ta dauke shi reno zuwa kauye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa tare da yara, wasu mutane guda biyu suka zo suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwantar da shi, suka bude kirjin shi, aka huddo zuciyar shi, aka wanke ta, aka gyara ta, aka mata duk abin da za a mata irin sako da Allah ba su, aka maida mai, aka gyara mai, kuma tashi take shi. Aka je aka ce mata ai ga wasu nan sun zo sun kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun barka kirjin shi, sun yi kaza sun kaza, hankalin ta tashi, tana ta gamo hanya ta zo inda yake, sai ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dawowa, ta tuba ta ce to ni an ce mun kaza kaza, ita dai ta san wannan kan wannan ba irin sauran yara bane, saboda a yanda suke bada labarin kissan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta dauke shi abin hawanta ya yi rauni a kan na kowa. Dama mutane ne suke zauwa da ƙauye, sai su zo cikin gari a ba su yaro sirena a ringa biyan su, sai su je da shi ƙauye. Zuwan ƙauye yana da fa'ida a wajensu, saboda yaro zai ɗauki al'adu na asali na wannan ƙabila, zai iya luga ta asali ta wannan ƙabila, zai kasance kuma ya tarbiyyantu tarbiyya irin ta ba irin ta maraya ba, tarbiyya ce irin wadda zai kasance babu wani abu na ƙalƙali da yawa. To irin wannan yasa Laraba suke ɗaukan yaransu suna bada su a kai su ƙauye, su taso cikin ƙauye suna kiwo, suna shiga cikin ɗabi'a, cikin Najeriya, ya kasance su ne cikin wannan dutsen, cikin wannan gona, cikin kaza, irin wannan abubuwan Laraba suke so. Kuma yaro yana iya Larabci kamar lugashi ta asali, tunda ko yanzu inda a ce za mu zo mu da ɗan ƙauye mu yi magana, mu magana mu cika take da Turanci, shi kuma ɗan ƙauye magana shi tattace kawai Hausa ce, amma tamu akwai Turanci da yawa, yana da wahala mu yi magana ɗaya biyu ba mu sauko Turanci ba a ciki, duk wasu kalmomin namu sun sauye sun koma Faransa. To amma a ƙauye kawai sak Hausa ce ake. Yanzu aka tambaye ka, yanzu misali Bokiti, yanzu kaga Bokiti ta tafi Ingilishi, ta suke Ingilishi, kwana ma ta suke Ingilishi, rompuwan ta suke Ingilishi, yanzu wane ne zaka zo karkace mai Ingilisha tale tale kaza kaza, yana da wahala ya fahimce ka, wani ya fahimce ka, amma Hausa haka take. Mu kawai dai a ce rompuwan a ce kaza a ce kaza, to in kana so ka san Hausarka, ka san langa in ka je kauye, a can ne suke yin dan da ya kamata to a wannan kaga lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikai ne suka zo suka kama shi suka wanke mai su ce shi suka amma a lokacin suffa suka yi suffa ta mutane suffa suka yi ta mutane sai malaike cewa wa fi hadhihi alhala qad yasma inda maji'i alwahyi sautun shadidun ka silsilatul jars yake cewa a wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan wahayi zai sauka zuwa gare shi yasma kad yasma inda maji'il wahayi zai ringa ji a lokacin da wahayin zai zo zai ringa jin wani sauti shadidun sauti mai ƙarfi wanda shi kadai yake jin abin da yake ji wanda suke zamne ba sa jin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ji su kawai abin da za su ringa ji kamar misali idan ka zo inda ke da kwai zumwa wannan kukan da zaka ringa ji nata misali inda ke da kwai kudaje irin kukan da zaka ringa ji irin nasu suna yawon nan to irin wannan kawai kukan ne suke ji na abin kamar inda ka zo gidan zumwa kawai irin wannan kukan ne suke ji su wanda suke zaune tare da manzon sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon sallallahu alaihi wasallam tsananin wani kara ne zai ringa ji kamar ana wani soni shine sirsatul jars kamar ana buga wani karorawa haka haka zai ringa jin abin to a lokacin nan kenan wahayi ne zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hali ya sha bayyana su tare iya tare da sahabban shi iya tare da Aisha iyalan shi iya samun abin hawa ya sha shiga irin wannan hali kuma sahabbai suna ganewa in ya shiga irin wannan hali kuma za su ji lafizza daban ba irin lafizza ba da suka sani a dinin nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ahyanan يسمع الحاضرون صوتا عند مجيء الوحي كدوي النعل يجي وني لوكتي وين ده سكي نان ازمني ذا سرنجا جون من صوتي ا لوكتين ده وحي زي سبكا كدوي النعل كمان يندا زموا تكي كوكا ا لوكتين تكي كيوي جدانتا وتاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حاله شديده روحانيه يغيب فيها عما حوله وتاخذ النبي صلى الله عليه وسلم wannan hali zai dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata hala wani hali shadidatun ruhaniya mai tsanani daga ruhi ya ghibu fiha amma haulahu manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake kewaye da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma sanin menene kawai abin da ya himmanta da shi wahayin da yake safka zuwa gare shi ويثقل جسمه ماذا قال صلى الله عليه وسلم جفنش سيوني حتى لا تكاد الناقة التي يركبها تبرك كي سبو دا يونين دا جفن ماذا قال صلى الله عليه وسلم إذن ينا سمن تاقوا سبو دا يونين دا جفنش كأوكا إذن واي ينا سمكا هسي تاقوا تاني ما تدروها تقرهاني دليل منا yauni da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sheke yi a lokacin da wahayi yake sauka saboda a nuna maka cewa babban al'amari ne zai sauka zuwa ga duniya ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ja'at fakhdhu ala fakhdh insanin takadu tarudduha wa yatasabbabu 'iqqahu yake cewa wa idza ja'at a lokacin da kuma wahayi yake sauka sai ya kasance kawai shi ko cinye shi tana saman kawal wani mutum wani dan adam wanda shi ba annabi ba takadu tarutuha kai ka ji kawannan za ta tsaki saboda yauni idan yana saman taguwa kamar ta gurbani take shi idan kuma kawai shi a saman kawal mutum take ka ji tsagewa za ta waye ta sabbaba irqa a lokacin nan jikin shi ga baki ɗaya ko wuyin da zufa take huda zuwa za ta bayyana a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rubbama yasma lahu ghatiq ka ghatiqin na'im wani lokaci zaka rinka jin wani abu kamar wani lumhashi irin na lumhashin mai barci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga wata hala sakai tsammanin kamar irin lumhashin mai barci ne kake shi فإذا ما سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمعه فإذا ما سري عنه abin da ake cewa surriya bi ma'ana in kashafa anhu a lokacin da wannan sabkar wahayin ta gushe a gare shi kenan abin ya tsaya wahayin ya sabka wajen nafsuhu wa'iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu kanshi yanzu kuma ya san duk abin da yake faruwa a kiwe da shi duk abin da ake yanzu kuma yana shi likulli ma wa'iyan likulli ma sami'a min alwahyi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike dukkanin abin da ya ji na wahayi fayuballighu kama sami'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai isar da abin da ya ji kamar yanda ya ji shi zai isar da wannan sako kamar yanda ya ji shi a lokacin wahayi sallallahu alaihi wasallam kenan halar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake amsar wahayi da ita wannan hala ta farko hala ce da manzo sallallahu alaihi wasallam zai kasance cikin wani hali daban ba irin halin ɗan adam ba hali ne wanda kawai tsakanin shi ne da mala'ika Jibril suke munajati suke alaka da juna a lokacin da wahayi zai sauka wa hadhihi alhala wannan halar da muka ambata wanda manzo sallallahu alaihi wasallam jikin shi yake yauni taguwa kamar zata durkusa kawashi idan tana kawon mutum kamar zata tsage zuwa zata karyo mishi koda ana sanyi yace wa hadhihi alhala ashaddul halati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hali kuma shine mafi tsananin hali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yushiru ila hadha qawluhu ta'ala kuma abin da yake nuna maka wannan magana fadar Allah madaukakin sarki inna sanulki alayka qawlan saqila mu zamu maka ilqa'in wata magana mai yauni kaga Allah madaukakin sarki ya ambace abinda ake ma manzo sallallahu alaihi wasallam ilqa'in shi na wahayi cewa abu ne mai yauni kaga tunda Allah ambace shi mai yauni dole idan ya sabka ga jikin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma dole ya yauni idan kuma ya yauni dole dabbar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake samanta ta ji yauni ta nema ta durkushe dole mutumin da kawashi kawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take saman kawon shi dole ya ji kamar zata tsaki dole jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani yanayi ba irin yanayin da dan adam yake ciki ba wa ala hadhihi alhala talaqa annabi sallallahu alaihi wasallam alquran a wannan hala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karba alqurani mai girma a wannan hala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karba alqurani mai girma sai alhalatu thaniya hala ta biyu wadda ake karɓar wahayi da ita ita wannan hala ita ce an ya tahawwala Jibril alayhi salam min suratihi al-malakiyya ila surati al-bashariyya ita ce halar da mala'ika Jibril zai bar halar shi bi ma'ana halittar shi ta mala'ika ya komo ya ɗauki halittar ta ɗan adam ai mala'ikai suna ɗaukar halitta ta ɗan adam wannan abu ne tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ɗauki kissa ta annabi Ibrahim za mu ga haka ko wa hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukarramin idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila alihi fashaa bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifa qalu la takhaf fabashshiruhu bi gulamin alim faaqbalat imra'atuhu fi sharratin fasakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakim alim kaga wannan Allah murhi zai yake ba mu labari shin labarin bakin annabi Ibrahim ya zo gare ka idh dakhalu alayhi fa qalu salama lokacin da suka shigo wajen shi suka ce mai amincin Allah tabbata a gare ka qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun shi kawai yana ganin baki kawai da ya juya ma sai ya kawo maraki yanka ya gasa shi ya gyara taskawi kawai a jikin su kaga masu karin baki yana ganin baki suna zauwa ce ya ku zamna aminta Allah ta fita a gare ku kawai dai koma cikin garki aka je aka kawo maraki aka yanka aka gyara aka aka ce musu fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kul a wata sura kuma yake cewa falamma ra'a aydihum la tasil ilayhi nakirahum fa awjasa minhum khifa a lokacin da ya mika musu sai ya ga hannuwan su ba su zuwa ga wannan abincin da ya ka musu sai ji tsoro mala'ika ya ci abinci mala'ika ba ya cin abinci bari har ya ci nama sai ji tsoro tunda menene bako ya zo wajen ka ka dauki abinci ka bashi yake ci ka bashi abin sha yake sha haka ji tsoro tana wa mugun sai ji tsoro yake to wannan wata na wasu zo ga wani abu daban wannan musamman da abin da suka zo da shi sai suka ce mai karu la ta kakka ji tsoro fa basharu bi gulamin ali suka ce mai ajje hankalinka mukin nan inna ursilna ila qaumin mukin nan mala'ikai ne an aika mini zuwa ga mutanen annabi fa awjasa minhum khifa qalu la tabasharu bi gulamin ali has suka mai albashir na cewa zai samu da dan kuma masani fa aqbalat imra'atu matashi tasuwa batta daga ta rasa ya zanta fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim sai ga matashi ta kullu da ta ji labarin cewa zai samu da fasakkat ta dinga kamar bugun fuskarta qalat ajuzun aqim tace ni kin nan masuwa ce na ma ni banna cikin masu aihuwa aka ce mata karu kazaliki qala rabbuki innahu huwal hakim alim wannan ma al'amarin ba na tunani bane ko na nazari ko na lisani tunda wannan magana ce ta zo daga wajen wanda ya halicce ki yace miki cewa ke zaki samu karki aje hankalinki karu kazaliki qala rabbuki Allah ne ce haka haka ya ce mu annabi zakariya ko qala kazalika qala rabbuki ko huwa alayya hayyin ita ma maryam haka aka ce mata da kai mamaki alu kazaliki qala rabbuki ita ma ka ga mata aka ce ku aje hankalin ku al'amari ne na ubangiji to mala'ika jibril yana zauwa a safashi ta mala'ika ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam a wasu halaye daban-daban ya fito a safashi ta mala'ika a zahiri kamar yanda ya zo lokacin da wahayi ya fara sauka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril gaba da gaba a lokacin da wahayi ya fara sauka da lokacin da aka bashi aksar komai da iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram lokacin kenan da wahayi na harko ya sauka kenan a lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a hili sai kuma gani na biyu da ya mishi shine akwai gani na biyu da ya mishi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga mala'ika jibril tsakanin sama da kasa yana da fuffuke 600 fuffuke kadai 600 mala'ika jibril gare shi tsakanin sama da kasa ya ganshi mala'ika jibril shi shugaba ne daga cikin mala'ika jibril babban ne sosai shine shugabansu akwai ayat ma take bayyana haka akan cewa mala'ika jibril shine shugaba a cikin ɗan uwan shi mala'ikai inda Allah yake cewa muta'in thumma amin wanda ake ma da'a kuma halau amin shine wa shine mala'ika jibril na sai yake cewa kenan hala ta biyu ita ce hala da mala'ika jibril yake shiga hala irin ta dan adam to wannan hala manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabban shi ita a lokacin da mala'ika jibril a duk lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen shi inda ya zo a sakwa ta mutum sai ya ce musu wannan ma ba wani bane ba ai mala'ika jibril ne ya zo shine yake cewa fa ya'ti fi surati rajulin yana zauwa a cikin sura ta wani namiji fa ya'khudhu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam wa yasma'u manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki karatu a wurin shi kuma ya saurare shi wa kathiran ma kana jibril ya'ti fi hadhihi al-hala fi surati as-sahabi al-jalil shine tahiyya al-duhiyat al-qalbi aw tahiyat al-qalbi rikita kuma su da yawa mala'ika Jibril yana zauwa a halata wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Ihya al-Qalbi. Shi wannan sahabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga Kaisar, Malik Kaisar. To shi an ce yana da sura mai kyau, Allah ya shi da halitta mai kyau. Ana ma buga misali da shi a lokacin nan, idan an ga mutumin da yake da sura mai kyau sai a ringa buga misali da shi a ce gashi nan kama Ihya al-Qalbi, saboda sura shi mai kyau da yake da ita. Yake cewa aw ya'ti fi surati arabiyyin la ya'rifu ahad, kuma wata rana mala'ika Jibril sai shiga irin ta wani balaraban kauye, babu wanda ya san wane ne, kawai sai su yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai mai tambayoyi, ya mai tambayoyi suna zaune sai ya ringa bada amsa. Lokacin da ake tambayoyin wannan amsan nan da ake yi, wannan conversation da ake karatu ne, shine malai yake cewa wa hadhil hala ahwanul halaini ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan hala ita ce halin da ya sauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan kawai mutum ne zai so su zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su tattauna da shi, yana tambayoyi yayi, yana ko wani lokaci ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da ya zo da shi. Wannan kuma ya faru in ban mance ba a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake bada labarin mala'ika Jibril ya zo yake tambayar shi arkanul Islam, ko yake cewa ibala alaina rajulun bayadu thiyab sharid sawadi shar, ko la ya'rifu minna ahad, gashi nan wani mutum ne kawai ya kullo, babu alamar balaguro a tare da shi, bai babu alƙawar, gashi nan wani mutum ya kamar daga sama ya sama, su ma mamaki abin ya ba su. Inda a ce ɗan balaguro ne, bai kamata ba a ce fakas gashi nan, bai da wani kura, bai da komi, alhali wajen sahara kawai mutum ya zo fes gashin shi fakakkirin, babu wani komi a gefe, kawai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da ya zo bai tsaya a ko'ina ba, kawai ya je gama gwiwar shi da gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zamna kenan gashi-gashi. To kwana ya fara tambayoyi, ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce a ba shi labari akan musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari, ya ce kuma a ba shi labari akan menene imani. Hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari, ya ce a ba shi labari menene ihsan. Manzo Allah ya gaya mishi, ya ce a ba shi labari me yaushe tashin kiyama zai zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to wannan kuma mal mas'ulu anha bi alamin nasai, eh mana me tambaya ai bihi, wanda ake tambaye bihi wanda ya tambaye sani ba, kai kake fada ta Ubangiji, kai kamar da ce ka sani akai. To zubu su gane gun me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan amsa, sai to ka bani labarin yayi alamun tashin alkiyama yake. Manzo sallallahu alaihi wasallam tukana sai ba shi labarin alamun da ke da kai da za a gani idan lokacin kiyama ya kusa. Tunda daga cikin manyan alamu na cewa kiyama ta kusa akwai zawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani, yake cewa tsakanin shi da kiyama kamar haka ne. Abin da ya saura wannan dan isfasanta ne, mun kusa hawtana wa juma'a, kawai wata juma'a yau ce, kowa bai abin ya zo ba. Sai duba tsakanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo shekara wajen 1400 da wajen 33 tsakanin da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tazara sosai. Ka gani a lokacin nan ma an ce kiyama duka bata wuce haka ba, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shine annabi na ƙarshe. To kasancewa a ce wannan shine annabi na ƙarshe kadai ya isa nuna maka cewa kina an ƙare, an ƙare turo na annabi, kawai yanzu gangarawa ne za. Malik cewa ya dullu ala hataini halataini ma rawahu al-Bukhari fi sahihi بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت منه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. مالك يتوى abinda yake nuna maka tabbacin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam wahayi yana zauwa gare shi a wannan hala guda biyu. Hadisin da Aisha radiyallahu anha ta rawaito, hadisin da Bukhari ya rawaito daga Aisha Allah kana mata yarda, yake cewa annal Harith bin Hisham, Aisha take cewa Harith bin Hisham radiyallahu ta'ala an Allah kara mishi yarda, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tika al-wahy, ya wahayi yake zauwa gare ka? Fa qala, sai manzo Allah yake ce mishi, ahyanan ya'tini, wani lokaci yana zo mini, mithlu silsilatil jars, kamar kara na karurawa, wa huwa ashadduhu alayya, wannan shine yi tsananta a gare ni, fa yafsimu anni, lokacin da zai bar ni, wa qad wa'aytu minhu ma qala, kuma na rike dukkanin abin da ya bayyana, abin da ya gaya mini yana a cikin shi wannan wahayi. Wa ahyanan yatamathala li al-malik rajulan, yace kuma wani lokaci shi mala'ikan da aka turo zai mini kama da wani namiji, fa yukallimuni, zai zo ya mini magana, ya kawo mini sakon da aka turo shi kawo, fa ya ma yaqul, kuma sai in rike dukkanin abin da ya fara. Qalat Aisha radiyallahu anha, sai Aisha take cewa, walaqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahy, haqiqa ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahyi yana sauka gare shi, fil yawmi ash-shadid al-bard, a ranar da ake cikin tsanani na sanyi, fa yukallimuni shadid al-bard wa inna jabinahu la yatafassad 'irqa, ana tsananin sanyi, tace sai ka ga goshin manzo sallallahu alaihi wasallam yana zuba ya jike saboda zuwa, saboda tsananin abin da yake sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa inna maktafan nabi sallallahu alaihi wasallam bi hataini alkayfiyataini duna ghairihima min alkayfiyati wal anwa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar ya dakata akan waɗannan hala guda biyu da yake samun wahayi gare su, bai bayyana sauran ba, min alkayfiyat wal anwa, bai bayyana sauran hanyoyin ba da nau'ika daban-daban da yake samun wahayi ta wannan hanya, li'anna zahir, saboda abin da yake bayyana a nan, anna su'alu kana 'ala alwahyi alladhi ya'ti an tariqi jibril wal qur'anul karim lam yanzil minhu shay'un illa an tariqi jibril alayhi salam wa lam ya'ti shay'un minhu an taklimin aw ilhamin aw manam, saboda abin da samu zalla sallallahu alaihi wasallam yace yana zo mini ta hanya ta inji wani kara na wata karawarwa a lokacin nan, ina shiga wani hali daban ba hali irin na dan adam ba, ko kuma mala'ika ya mini siffa irin siffa ta mutum, ya zo mini ya kawo mini wannan sako. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta bada amsa akan wannan hala guda biyu, saboda shi mai tambaye, ko kuma tambaye da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ne, ana tambaya ne akan yaya alqur'ani yake sabka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma alqur'ani mai girma gabaki daya ya sabka ne ta hanya ta Jibril alaihi salam, bab wata hanya da alqur'ani ya sabka banda hanya ta Jibril alaihi salam. Kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai lokacin da wani wahayi yake sabka ta hanyar barci, akwai wani sabon da zai zo mai ta hanyar barci, amma ba alqur'ani bane mai girma, tana wani labarin wani abu ne za a bashi. Akwai lokacin da zai bayyana ta hanyar ilham, kamar kawai a sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin a ran shi sai bayyana shi. Ai mun gane abin da ake cewa ilham, ko shi ilham zaka ji a ranka kaza, Allah ne ya niyya ya samu haka. Nan misali mahaihi annabi Musa, Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, kaga Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa, mumma ma wa annabi Musa mun mata wahayi, ba wahayi bane irin na annabawa, saboda ga an mata wahayi irin na annaba ta zama ba annabiya, a'a ilhama ne aka mata, an sanya mata aranta ne ikaza aihi annabi Musa, idan kin ji tsoro daukar shi sashi cikin ruwa, saka shi cikin ruwan ya dahi, ki ajiye hankalinki kuma inna ratuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, ki ajiye hankalinki za mu dawo miki da shi, kuma idan mun maido miki da shi muna miki albashir hallo manzo ne ma annabin Allah Allah dauke shi kai shi gidan Fir'auna Fir'auna ya rige shi ya tattale shi ya ba shi kulawa ya mai duk abin da ake ma dukkan wannan sarki haka annabi Musa ya rayu cikin izza cikin girma ashe Fir'auna bai san ba wanda zai hallaka shi ne rena haka Allah ke iko shi sai dai kare mulkin shi kaf da ya yi da ma girman kanshi da ya tashi saboda shi bala'in shi ya kai bala'i cewa wa ana rabbukumul a'la duka ho wannan bautar da kuke yi duka kowa ya tsaya ni ne ubangiji ubangijin ma kun babban shi haka fir'auna ce ka wurcin fir'auna ka wurcin original shi da ya tashi duka ya dauka gargabin abin ya dauka shi ba wani bane yake zuwa bauta ma a ce ka bauta ma wani kai ka wurci shi ta shi ne ake bauta ma gabaki da to da aka yi tashi a nuna mai cewa shi ba kowa bane ba ko mulkin shi bai kai komai ba a mulkin sai aka turo mai wanda zai kashe shi a gidan shi zai rene shi kuma shi zai biya ma'aihiyar tashi ma da ta shahada shi shi zai biya ta komai shi ya mai to kwana kawai ga annabi Musa dawo ya ce mai to kai fa lokaci ya fir'auna ce to alam nu rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin قال فعلتها إذن وأنا من الدالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين فرعون ديك أنه موسى داوتي تو يزك كي يزك زومن دون ساقو دفن كتي مني كي منزوني ألم نربك فينا وليدا كيبا 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 نعمك لنا أنا كان أنت ليرنك walabitta fina fi min umrika sani karayu a cikin mu shekaru masu yawa daga cikin shekarun ka na duniya wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta aje alqur'ani kadiba haka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin bancin kai aika aikar da ka aikata haka zan fassara shi da Hausa kuma haka ne fassara aika aikar da ka aikata wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin bancin ka aika aikar da kai ka kashe mutum kuma yanzu shine zaka dawo manka ce annabi Musa ya ce me ala fa'alatu ma idan wa ana min al-zalim annabi Musa shi da kanshi ya san cewa yayi kuskure a lokacin da yayi wannan fa farartu minkum he ne gudu na tsira taddare ina daga ku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron ku sai kuma wahaba li rabbi hukuma waj'alni min al-muslimin Allah sanyan daga cikin manzo haka abin ya faru tsakanin shi da abin kenan wannan shi da ake cewa ilhama ka ji a ranka ikaza shi kuma wahayi mubasharatan sabkowa ake wani al'amari na musamman wani hali na musamman manzo sallallahu alaihi wasallam yake shiga babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya amshi alqur'ani mai girma ta wata hanya daban ba hanya ta mala'ika jibril ba shi ne ke da kai tsakani tsakanin shi da ubangiji kuma shi yake kara tabbatar maka da gaskiya ta alqur'ani mai girma kuma shi yake kara tabbatar maka da gaskiya ta manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai ya ci gaba da cewa walam ya'ti shay'un minhu an taklimi aw ilham aw mana bal kulluhu uhiya bihi fil yaqza wahyan jaliyan babu wani abu na alqur'ani da ya sauko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar magana haka kawai babu wani abu kawai ayi magana ko kuma ta hanyar ilhama ko ta hanyar barci ce babu wani wahayi da ya sauka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan hanya bal kullu dukkanin alqur'ani mai girma ko wahiya bihi fil yaqza wahyan jaliyan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin shi kuma yana falke wahayin ya zo mishi wahayi ne kuma ya kaza wahayin jaliyan wahayi a bayyane kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi aka mishi kuma idan wahayi ya zo manzo Allah sallallahu yana shiga wani hali ta musamman saboda kamar ka ce wani tiyo ne yake da kwai tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai babu abin da yake shi in ba wannan ba kamar wani hali ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake shiga daban wanda ba irin hali da kan adam ba مالك تعالى لا يخالف هذا ما ورد في الصحيح ان انس رضي الله عنه يتي kuma wannan magana da muka yi batta sabawa akan magana da muka yi akan ai miki zubata sa amma hadisin da yazo daga Anas bin Malik yace cewa bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna azharina wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu id ufi igfa'atan sai manzala sallallahu ya shiga wani hali daban to igfa an sa fasara shi da wani hali na suma haka mutum shi kuma kamar miki rasulullah fasarar da za a bada anan hali ne na kamar yanda ya bayyana a baya hali na ya huta daga cikin tsari na mutane ya shiga wani hali daban kamar yana zakarin gajin kamar abin zumwa tana kiwe a wurin ko kuma karin gaji kamar irin lumhashi na mai barci haka za karin gajin wani hali daban mazo sallallahu alaihi wasallam ya shiga jikin shi ya yauni zuwa ta karyo mishi kenan wannan halin shine shi ma Anas yake bayani sai wani da wannan kalma sai ce agfa igfa'atan kuma rafa ra'sahu mutasiman sai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wannan hali yana komowa halin shi na mutum kawai sai dan shi ya daga kai yana murmushi fa qulna ma adhakaka ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah me yake sanya ka kake dariya sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu innahu nazala alayya anifa suratu yace musu hakika yanzu wannan an sako min wata sura faqara bismillahir rahmanir rahim sai karanta musu yake cewa inna a'tainakal kautsar hakika mun baka ruwan alkausar fasalli rabbika wanha wannan kyauta da aka maka ta musamman dan haka kai sallah ga ubangijinka wanhar kuma kai yanka inna shani aka wal abda lalle wanda yake kiyayya da kai wanda yake kinka dan adawaka huwal abtar shine ne kyakken baya kenan shine zai walakanta ba kai ba ya rasulullah yake to idlaysa al maqsud bil igfa'ati fil hadith an nawm fil hadith an nawm wa innamal maqsud al halat allati kanat ta'tarihi inda al jinwa ma nake cewa laysa al maqsud bil igfa'ati fil hadith abunta ake nihi da igfa kamar halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake shiga yake cewa annawm ba ana nihin barci ba wa inda al maqsud abinda ake nihi anan al halatu allati kanat ta'tarihi inda rajulul wahyi shine halat da manzo sallallahu alaihi wasallam yake shiga a lokacin da wahayi yake sauka zuwa gare shi wahiyya da kai dubati amma haulahu shine ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam bai sanin duk abinda ake yi a gaban shi kawai ruhin shi ya kallafa ne da wahayin da yake sauka zuwa gare shi yake cewa wa ala zalika fal qur'an karim kulluhu nazala fi halati al-ula yace to akan haka musani qur'ani mai girma dukan shi ya sabta ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan hala ta hurku ita ce halar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi tsanani zuwa gare shi anan ga zamu jinjina ma manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yake cewa hala ce da yake jin tsananin ta yake jin wahalar ta yana jin wani abu na tashin hankali na ƙaraurawa jikin shi ya yauni zuwa gashi saboda halin da yake shiga idan yana saman dabba kamar ta durkushe idan yana kawashi saman kahu mutum kamar ta tsage to ka rubuta alqur'ani mai girma dukkan shi ta wannan hanyar saka duka alqur'ani yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a rayuwar shi duk lokacin da alqur'ani zai sauka a gare shi kenan yana shiga cikin wannan tashin hankali in ban mance ba akwai kissa ta julas wani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dan shi wannan dan nashi eh dan matan shi ne agunan shi a gidan shi yake wata rana ana zancen tattara taimako da za a kai za a bada na yaki sai shi wannan agolan yake ce ma wannan baban nashi ya julas kowa na kai taimakon shi kai ban ga ka kai naka ba ya kamata kai ma ka kai taimakon ka sai yake ce ma yaron in dai har na yarda da abin da annabi yake faɗi ai shi ki ma yin abu me yake ni a nan ashe a lokacin nan wannan bawan Allah ya daga cikin munafukai a lokacin wannan yaron kuma tun yana ƙarami a gidan jula sai girma hayya warware hayya san menene hankali hayya san menene addini yanzu da yaji haka shi yaron hankalin sai tashi sai ce to sai ce Julas a duk duniya babu wanda nake so in baki ba babu wanda yayi mana abin alkhairi kamar abin da kamu yace amma wannan magana da ka faɗi akan janibin manzo sallallahu alaihi wasallam ba zan iya hakuri ba ne na ga yamma manzala sallallahu alaihi wasallam wannan labarin yaro ya tashi ya tafi majalisi na manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga abin da Julas yake faɗa yace kaza yace kaza zan ce a ba ma tsammanin shi haka dan haka aje a kira shi ɗan uwan shi munafukan yake suka jiro da aka kira ko Julas aka ce wannan yaron ga abin da yake faɗa kafar yaro mimi ta yace ga abin da ka faɗa lokacin da na gaya ma kasa sai Julas ya ce yanzu ni za ka ma sharri ni zan ka ma sharri kada sun zan ka ma sharri a duniya sai ya ce ki mun ya rasulullah anan sai ɗan uwan nashi munafukan suka fara cewa a lokacin ne yana wancan hali ya suka fara cewa kai amma wannan yaron butul ne kai wanda ma irin wannan abu a rayuwa shi ne zaka zo kama sharri yanzu to me kake ni kenan a hallaka shi kaza kaza suka ri yawo suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yau magana kasan su da iya magana yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa to yace wannan yaro ne wannan kuma babba ne kuma manyan manya kuma sun kewaye sun mai shaida kenan yaron ya zama shaida bai da kuma wata shaida yaro wuce da kuka yace ai Allah ya san cewa abin da na faɗa gaskiya ne banza banza ba na zo in mashe ne kawai ana zaune ba wanda ya gusa kawai sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga irin wannan hali da muke magana to sahabbai duka sun san wahayi da zai sauka ga irin halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake shiga da ma suka ga ya shiga wannan hali suka ce ta kare wahayi yana sauka ta ana jira manzo sallallahu alaihi wasallam ya komo yanda yake ya bayyana abin da wahayi ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam yana komowa ne kawai sai ce bismillahir rahmanir rahim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihi wa hammu bima lam yanalu wa ma nakamu illa an aghnahum Allah kawai na ta tsaka Julas sai fara zuharin karkarwa kawai na aya karanta yace yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah suna cewa basu wadi ba Allah yace wa laqad qalu kalimatal kufri haqiqa sun wadi wannan kalmar ta kawurci wa kafaru ba da islamihim kuma sun kafirta bayan da suna musulmi Allah sai ya sauko aya ya farantar da wannan yaro ya tabbatar da maganar da wannan yaro yake gaskiya anan Julas kawai sai Allah ya ruhu ya rike zuci shi da imani yanzu ne ya amshi musulunci yanzu ne ya yarda annabi annabin saboda abin nan su birar suka yi ga aya ta sauka ta tabbatar da cewa wannan abin da ya gare take sai yanzu Allah ya taimake shi musulunci ya zauna a zuci shi a lokacin nan ya ji zuci shi ya amshi musulunci ya zo yace ya rasulullah tabbas na wani kuma tabbas a da imani na bai kai haka amma yau imani na ya tabbata wannan yaron maimakon a ce ya tsane shi sai ya ce yanzu babu wanda yake so kamar wannan yaron saboda bin ya ce to zai yi rayuwar shi daga rayuwa ta kafirci zuwa rayuwa ta musulunci Julas ya ringa san wannan yaron sama da da ya ringa kyauta ma wannan yaron sama da da ya ringa ji da shi sama da 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 wannan abu inda a ce ba haka bane ba da shike alaka da shi ta lalace amma Allah zai taimaka Allah zai so shi da alkhairi sai kasance aya wahayi ya sauka kuma ya nuna gaskiya abin da ya faru yake cewa wahiyal halatin lati yakunu fiha jibril ala malkiyatihi shi ne ita ce halar da jibril yake kasancewa a halin shi na mala'ika wa hunaka qara'in tadullu ala zalika akwai kuma wasu hanyoyi da suke nuna maka gaskiyar haka qauluhu ta'ala wa ta'ala madaukakin sarki inna sanulki alayka qawlan saqila lalle zamu sanar da kai za mu maka ilqa'in wani 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 wata magana ko kuma wahayi mai yauni. Magana mai yauni shine alqur'ani mai girma, ay taqilan يتلقي وذلك وإنما يكون في الحالة التي تصوب فيها الملائكة تند تلقي الوحي كنتي حالة ميوني حالة الملائكة كي بينا علوقة تند زوا محمد صلى الله عليه وسلم ونماه. يتوى في الحديث وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حديثي كما إن قدتش وند بخاري يرويتوشي عن ابن عباس حديثي دك ابن عباس في قوله تعالى أهو دا الله مروبة نسركي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع القرآن. يكتوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. مازال صلى الله عليه وسلم ألوكة يعالج ألوكة دوائي سبكاء أغريش ينا جنس أنني wannan zan ne ke sawa har ya rinka daga bakin shi a lokacin da ake safkan mai da ayi shi ma sai ya rinka daga bakin shi yana maimaitawa yana faɗi har ya kai yana faɗi kamar tare ma suke faɗi da shi da mala'ika yana faɗi yana faɗi yana faɗi yana faɗi to tsanantar abin da yake safka a gare shi shi yake sa shi bakin shi ya rinka motsawa. To dalilin haka sai Allah ya ce mai la tuharriki bihi lisanaka litaajala bihi, ka bar motsa halshenka domin kai gaugawa zuwa gare shi. Yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mu ne za mu tattara maka shi mu baka shi. Ya wa kan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, bai taba daukan wani abin rubutu bai rubuta alqur'ani yazo daga baya ke karantawa, bai taba daukan wani abin da wani ya rubuta alqur'ani a sama ba ya dauka ke karantawa domin yayi muraja'a domin ya bido har da sha'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ya tashi karatu ko karanta yake, in ya tashi muraja'a ko muraja'a yake har da ci zamnanna daga Allah madaukakin sarki ta hanya ta Jibril alaihi salam. Wa hadhihi shidda la takunu illa fil halati al-ula, ita wannan hala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun kanshi ta safkal wahayi ita ce halar da muke magana da ita halar da uku. Wa rawal imam Ahmad bi sanadihi an Abdullah ibn Amr qala, imam Ahmad da sanadi ya rawaito daga Abdullah dan Umar yake cewa sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qultu, nake ce mishi hal tuhissu bil wahyi, hal tuhissu bil wahyi, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع سلاسل ثم اسكت عند ذلك. yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wai zai sabka shin kana jin musu abubuwa da suke zawwa, shin akwai wasu alamu da suke zawwa? sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mi asma sulasil, ina jin wata karorawa, kuma askut inda zalika, daga nan ne karorawa ko he issue. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya ji an wara kara ya tashi to sai shi ya san malaika Jibril ya zo wahayi ne zai sabka zuwa gare shi. yace fama min marratin yuha ilayya illa zanantu an nafsi tuqbal. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani lokaci da wahayi yake sabka a gare ni sai na yi tsammanin an ya bare na bane zai fita saboda tsananin abin da yake ji sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda girman abin da yake sabka zuwa gare shi shine alqur'ani mai girma. na'am. yace warawa ibn jarid at-tabari, ibn jarid at-tabari yake cewa ya rawaito an annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mazala sallallahu alaihi wasallam, kana idha uhiya ilayhi wa huwa ala naqatihi wada'at jiranaha. mazala sallallahu alaihi wasallam idan ana mushi wahayi wa huwa ala naqatihi, idan yana saman abin hawan shi kenan tagoshi, wada'at jiranaha, nan bayan wuyanta wannan dan abin nan nata na raƙumi kirjin nan nata wannan dan abin nan mai zargani yana dan abin nan, sai ta durkusar da shi ya taba ƙasa idan wahi yana sauka a gare shi saboda tsananin abin da take shi. wal jiran shine batinul unq, shine ƙasan wuya. fama tastati an tataharrak hatta yusarra an, batta iya motsi ita dabbar wannan har sai wahayi ya ida sauka, saboda tsananin abin da yake sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aina falau nazala shay'un min alqur'ani fil halati allati yakunu jibril fiha ala surati rajul lakana hadha mithalan lishay yace misali falau nazala shay'un min alqur'ani inda alqur'ani bi girma wani abu ya sauka fil halati allati yakunu jibril fiha ala surati rajul akan hala wata jibril yake kasancewa ta mutane idan misali alqur'ani mai girma ya zo ne ta hanya kawai mala'ika jibril sai ya shiga ta suffa ta wani ko daga cikin sahabbai ko daga cikin wani mutanen kauye yayi irin wannan shigar ta su yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ne wasu ayoyi ya tahi da wasu sun rage shakka akan cewa gaskiya alqur'ani mai girma sai ce ai wani ne ya zo ba da shi wani ne ya zo koya mishi muna zaune wani mai suffa kaza ya zo to saboda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma dukan shi ya sauka ne ta hanya ta mala'ika jibril ta hanya ta wahayi wanda yake zauwa kai na mala'ika jibril hadisi da muke gani wanda zaka ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya aikata kaza to hadisi shi ma wahayi sai dai ne ba wahayi ba irin wahayin da alqur'ani yake sauka shi wahayi ne misali mala'ika jibril sai su ba irin ta mutum yazo sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safon da aka fashi imanin ka da gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam da kai shine zai sanya ka gaskatar da abin da aka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam da faka saboda imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarattab arba'atu ashiya dole he abubuwa guda hudu sun gamu to kan zakka tabbata wanda ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam zakka tabbata masuli na gaskiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam abu na farko ta'atuhu fima amara kama manzo sallallahu alaihi wasallam da'a akan dukkan umurnin da ya bada wa tasdiquhu fima akhbara ka gaskatar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan dukkan labarin da ya bada wajtinabu ma naha anhu wa zajara ka kiyaye duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wa anna yu'badu Allah illa bima shara kuma kada ka kuskura ka bauta ma Allah sai yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya kada ka kuskura kai sallah sai irin sallar annabi yanda ya koya ta yace khuzu anni munafiqukum yace sallu kama ra'aytumuni usalli sai irin wannan sallai ita ce sallar da za a amsa kenan sai ka bauta ma Allah irin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya in zaka bada zakka sai ka bada irin yanda ya koya in zaka yi azumi sai ka irin yanda ya koya duk abin da za ka yi in dai sunan shi bauta sai ka yi yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya yanda yace ai haka za ka yi wannan shine zakka cika wanda ya gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam zakka cika masoyi na gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa alqur'ani mai girma duka yazo ta hanyar wahayi shi kuma hadisi shi ma wani wahayi shi yasa a cikin sunan najm yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu shadidul quwa dhumiratan fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba kawsayn aw adla fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa iz yakhsha sidratu ma yakhsha ma zada al basaru ma ra'a wannan duka sukofi ne ga Allah mai sarki ya bada na mala'ika jibril kuma da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda a ce alqur'ani mai girma mutum ne yake zan wayi mala'ika jibril ne yake shiga a suffa ta mutum yazo ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi da he wasu ringa shakka an ya ba a maganar da muke faɗi bane ba inna ma yu'allimuhu bashar ne an ya ba wani bane yake koya mishi لسان الذي يرجعون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين والتلبيس على ضعفاء الايمان كما زي كسانتي تلبيسي ني نا ابليس او كا ويندا زي كسانتي ايمانه سو مي روني ني اندا اتي يازو تا حنين متن اي ملائكه جبريل ياي شغا ايرن صفه تا متاني يزو كا القران دا سي ملائكه دا سي شيطان يازو يا ما متاني شافا يا كا مسو وسواس akan imaninsu da shi alqur'ani mai girma wala kana fihi musnadul mushrikeena fi qawlihim da kuma ya zama abinda mushrikai da ma suke gudi ai da ma su da manzo sallallahu alaihi wasallam su da alqur'ani ta suke ka innama yu'allimuhu bashar ka wannan alqur'anin kawai wani ne ya koya mishi haka suke cewa ta suke wani ne ya koya mishi su kun san ba wa innahu latanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani ne kuma sakakke ne daga Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai iya babu wani wanda ya isa ya zo ya saka kalamai da abin da ke da kwai na larabci da irin maganganu da ke da kwai na balaga na iya magana na hukumce-hukumce babu dan adam inda zai iya zama ya zo ya tsara wani abu ya fara shi. Shi yasa Allah ya ce kulla ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira. Allah mustahaddi duniya ta gamu mutum da aljani horo da bakaki wanda suka mutu da masu rai kowa ya gamu a zo a ka irin alqur'ani mai girma ya ce babu wanda yake ka irin shi ko da a ce shashi zai taimaka ma shashi kai daga baya ma aka ce su zo da sura 10 kai daga baya aka ce su zo da guda abiya ga ka babu ta yanda su kansu laraba sun sani a lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam ma sun sani akwai waɗanda suka je suka ji suka tabbatar ma da uwansa cewa wannan magana ba magana bace ta mutum wannan magana ta haika hin mutum kun san mun san larabci kun san mun san waka wannan ba waka bace haka Walid bin Mughira mana da yaje sauraron manzon sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suke cikin manzon sallallahu alaihi wasallam da yaje sauraron alqur'ani mai girma yaji abin yanda yake kawai da su ce ma mutanen shi kun san aina san waka suka ce eh mun san ka sani yace to wannan ba waka bace kun san aina san boka suka ce eh mun sani ka sani yace to wannan ba boka bace ai kun san na san matsayi suka ce to wannan kai kun san na san mutumin da bai da hankali kun sani ko suka ce eh to wannan ba man bace sai suka yi shuru kawai sai take shi na a shi ko mai kuɗi ne babba ne a garin suka ce wannan in ya musulunta jama'a da za ta musulunta yawa gare shi kun san mai kuɗi da jama'a bai kuɗi ya bi karɓa shi da jama'a wannan kuka bar shi musulunta tashi hankali ne kawai hanga Abuja ne Abuja ne zawa suka ce mutumin kawai ya zo ya ji ya saurari alƙur'ani ya zo ya tada mu hankali ya ce mana ba waka ba ce ba tsahi ba ne ba bokanci ba ne ba kuka ba ne to wannan hotuna musulunta zai yi muharin abin nan ba zai dalili suka yace ku barin da shi kawai iske shi gida iya zamne sai Abuja da ya shigo heju ya kai da ma ya shigo zamna heju ya kai yace lahiya wai irin wannan ya bata rai ya juya kan yi kallon shi mi aka yi yace ga shi nan a gari yayi yake da kai ni yake yi da ni mi zai an ce kana neman aka ba annabi Muhammad kan raka Muhammad saboda dukiya saboda ka tsira dukiyar ka saboda ba ni ne kana tsoron talauci sai ce waya ga wannan maganin ce majalisa na je an ta kana neman ka musulmi yace mutai ya kamo hannun suka komo majalisa ya tambaye su shin ku da ni da ku kowa san waka shin waka ce wai ai kowa ya san in ƙarya ce maka ya sani kowa daga cikin ya sani suka ce ba waka ba ce gaskiya shin wannan abun kun taba ji wani ya faɗe shi wa manzon Allah suka ce a saba ki wannan haka bokanci yake haka tsahi yake suka ce haka hauka yake suka ce ya suka ce to kai ga mu ne tunda ka zo ne ka tattare mu ga mu ne shi ne Allah yake cewa kuma fakkara wa qadda kuma nazar kuma abas wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'fa in hadha illa qawlul bashar sa'usri sabra wa ma adraka ma sabra yayi nazari yayi tunani kuma fakkara wa qadda yayi tunani yayi taqaddara abubuwa kala kala kuma nazar yayi nazari kuma abasa kai kawai sai abu kuma abasa wa basar kuma adbara wa sakar kuma abasa wa basar kuma adbara wa sakar kawai ya juya baya girman kai ya zo shi a kana in hasa illa sai ya zo yace ko wannan ba na abin tsaji ne mai tasiri yaje hini da wasu kalmai ne na tsari amma kuma suka zo suka tasiri a kai wannan kawai da gone ne amma ya kama hanyar musulunci wannan inda aka yi wani ɗan irar kaɗan ko da shi ke na zama musulmi da ya sha da ya sha da an yi irin na utuba utuba bin Walid shi da ya je yaji sunatul fusila dama ce aka yi kai ya je ya saurara ya ce to ya ji dai abin da ya ce kuma ya ji abin da ya san abin da suke yi ba haka alkur'ani daban ne ma akwai abubuwa alkur'ani wanda wallahi in Allah ya taimake ka ka ringa jin kamshin abin da ake gwada wallahi a nan zaka san ni ne alkur'ani
a cikin aya guda za a gama wasu abubuwa a cibri a baka idan aka tashi tafsiri sai a yi littafi biyu ko uku saboda wannan ayat dan a fasara mi Allah yake so yi ka amfani daban ne kiran mu ida sa sai yake cewa waqad ashara subhanahu wataala ila hada fi qawlihi ta'ala alam fi sarki ya ishara zuwa ga haka a kaulin wadan shi madaukakin sarki hikayatan li maqalatil mushrikina yana ba da labarin abinda mushrikai suke wadi wa raddan alaihim kuma yana musu raddi akan maganganun su wa qalu laula unzila alaihi malak yana cewa inda a ce wa qalu su mushrikai suke cewa laula unzila alaihi malak yudama mala'ika aka turo mana da a turo musu waye mutun irin su ga ma a ce mala'ika ne aka turo musu sai Allah yake cewa walau anzalna malakan ai inda a ce mun turo mala'ika a san kwashi ta mala'ika da kudi al'amari ai da al'amari ya kai da kawai kowa kuma zai ga Allah da kawai kiyama ta tashi daga mala'ika ya bayyana ya fito a sanin samaniya mun ganshi kowa mutuwa sai ba mai rai sai Allah yake ce musu da kudi al'amari sun mala'ika ai inda mala'ika aka sauko da al'amari ya kare kun ba wanda za a jira yace walau ja Allahu malakai Allah ya ce musu kuma ku ajiye hankalin ko da mun so mu turo mala'ika mun mala'ikan muka turo yace la ja'alnahu rajulan da mun sanya shi mutum wala labasna alaihi ma yalbisun kuma za a sanya mishi abin da mutane suke sanya kenan da in mala'ikan ma za a sauko mala'ika za a sauko amma a sufa ta mutane saboda ku idan kun ga mala'ika a sufa ta mala'ika ba za ku iya rayuwa ba fa kana min rahmatillahi bi ibadihi yace rahama ce ta Allah ga bayin shi wa adami tanbisi alaihim alla yanzila alqur'ana illa fi hada aljawl mala'ikatir ruhani yake cewa kuma gudun kada wani abu na wasuwaji ya zo musu ga zuciyarsu shine sai Allah madaukakin sarki yake saukar da alqur'ani ta wata hanya daban illa fi hada aljawl mala'iki ruhani sai ta hanya ta mala'ika yanda yake sauko shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance an tsare an kare akwai aya zamu gani a gaba akwai wasu ayoyi da za a sauko su wani lokaci mala'ikan da suka sauko su runduna ce 10,000 dama 10,000 hagu 10,000 sama 10,000 kasa wasu ayoyi da za a sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin rundunar ta su daga sama ta zo haka ta zo da zo ta kawo wannan sauko dole tashi hankali mazalar sarki shiga cikin wannan tashin hankali idan Qur'ani zai sauka saboda ba kayan wasa bane ba kayan wasa bane shi yasa idan aka ce ma wannan alqur'ani to kawai ka sallama subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh